Ya udah nabi, abenda kakek wa mama Allah ya. Amen. Chiaman and Kadamama. Chiaman and Kadamama. How the Magi Garage. I've been the Kakia, Mama. A liar, Daddy. Daranka. Is a Hojigi again shaker. Is a Hojigi again shaker. I go to my daughter. I've been the Kakia, Mama. A liar, Daddy. Daranka. I mean. Baba Hajara Abubakar Ya Larikama Baba Baba Ngida Garba Garba Maki Garaji Baba Suzana Dina Kodi Ya Larikama Abinda Kakewa Mama Allah Ya Zadi Dalanka Amin Habu Laki Maka Jungari Habu Laki Maka Jungari Mijan Usaina Jirgi kado kita roha buzaki Habuzaki maga jengarim birnan kabi Habuzaki maga jengarim birnan kabi Habukaini maga jengarim birnan kabi Allah ya jikam maga jengari wanchanada Allah ya jikam maga jengari wanchanada Allah ya tare maga jengari zaki Nalu amin Fetela washadu garba dati Fetela washadu garba dati Jiwa karya eta chero banda Jirgi kado kita roha buzaki Abinda kakia wa mama Allah ya tadi Danga Dangao Abubakar Dangao Abubakar Dangao Dunajiga Dangao Abubakar Dangao Dunajiga Abenda Kakewa Mama Allah ya Daddy Daranka Amin Dangazke Garun Koko Nago Dere Kyota Salke Akin Gwandu Abubakar Hadi garba na ko kona gode ya laika ma gada danda jana gode ya laika malam shehu na gode ya laika ma abinda kuke wa mama domin da raja magajin gari hadi sana aliyo na gode mai waka na yanzu sana aliyo dadiyo sana da ali na gode Kuma baba su Ali baba dan je gane kira ya laika ma abinda kake wa mama Allah ya dadi daranka amin habu zaki magajin gari alhaji shehu na gode wali gondo datiyo shehu wali gondo datiyo ya laika ma abinda kake wa Allah ya dadi daranka amin
wannan bangila alashe